Ali mama kuma sakuma na
mami be the father.
Akulu mata masa sima baby she's on fire.
Ali mama kuma sakuma
masa kuma masa.
Mama, kumasa, kumamasa, kumamasa.